A watan Disamban da ya gabata ne masani a fannin kayayyakin tarihi Dr. Paul Sereno, malami a Jami'ar Chicago da tawagarsa suka zo Niger da nufin tantauna hanyoyin ƙarfafa matakan kariya ga kayayyakin tarihin wannan ƙasa, lamarin da ya ba su damar zagaya gidan ajiyar kayayyakin tarihi na Musée National Boubou Hama da ke Yemai da cibiyar Raya Al'adu da ke garin Agadez. Aikin da ya samu haɗin kan hukumomi da malaman jami'ar al'ummuni ta Yemai.
The history of Niger is inspiring, the deep history, and it begins before the dinosaurs.
Dr. Paul Sereno na cewa, Niger ƙasa ce da ke da daɗaɗɗen tarihi, wanne yake cike da abubuwan ban mamaki, kamar yadda ya ce a makon jiya wasu masana a fannin kimiyyar nau'o'in ƙasa suka labarta masa cewa an yi wani lokaci da tsaunukan ƙanƙara masu tsawon gaske suka tsiro a wannan ƙasa. Masana sun bayyana arewacin Niger a matsayin wani yankin da bincike ya tabbatar da cewa tsohuwar matattara ce ta halittar dinosaur, abinda ke jaddada cewa hamadar Sahara tsohon makwanci ne na ruwan teku. Saboda haka a yayin rangadin na watan Disamba, Dr. Paul Sereno da abokan tafiyarsa 'yan Niger da Spaniyawa da Faransawa suka ƙara zurfafa nazari akan wannan halitta, wacce ya ce da zaran ya kalle ta yakan gane wasu sakonnin da take ɗauke da su.
Dinosaurs speak to everyone. This is an amazing picture we took in Agadez.
Wata muhawara da aka shirya a watan Yulin da ya gabata a Jami'ar Chicago ta ƙara wa waɗannan masana ƙwarin gwiwar ci gaba da zurfafa bincike domin ƙara gano ainihin tushen kayayyakin tarihin da Allah ya azurta Niger da su, abinda jakadan Amurka a Niger Ambassada Eric P. Whitaker ya yaba da shi, kasancewarsu wata hanyar janyo hankulan 'yan yawon bude ido.
The Mise en Valeur de Patrimoine Paléontologique et Archéologique contribuera aussi à l'essor économique par la création d'emplois et le développement du tourisme et d'activités connexes.
Tuni irin wannan bincike na Dr. Paul Sereno ya fara gano wasu kayayyakin tarihin da ke ajiye a gidajen kallon wasu ƙasashen waje, waɗanda idan aka bi salsala tushen su shine Niger, abinda ke taimakawa wannan ƙasa ta bi kadin dukiyoyinta don maido da su gida. Yunkurin da ya fara samun yabo daga gwamnatin ta Niger a tabakin ministan Raya Al'adu Asmanu Malam Isa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.